poto na shirin shida yita piya atirin nsarari kafin mun tubaci abigace ayen yesu amma kanas ba yita piya atirin dapuwa atiti mun san apwali son yawa dume amma sarari makiba idan mun tiyan gace atirin yesu mu azuma kanas ba yita piya atirin chachau nchichi nana yesu pece shi eyema sarari ndunia du asbabi tabai tafiya a cikin dafuwa ba du asbabiyan tabai tafiya a cikin dubu ba bagidi abi ruhu mesaci don mata mace ta mace mabo dungun kuma wabi cici ba mu ayi rayuwa